A yammacin Asabar ɗin da ta gabata ne jami'an tsaron Chandarma suka kama fitaccen ɗan jarida Usman Tudu suka kuma kai shi ofishinsu da ake kira Brigade de Recherche da ke nan birnin Yamai. Lauyansa Ahmed Mamman da na tuntuɓa ya tabbatar min da faruwar wannan lamari.
Gaskiya ne a jiya hukumomi sun kama Usman Tudu kenan eleman na gendarmerie yana cikin gari sun je sun kama shi don sun kai shi a can Brigade de Recherche ta gendarmerie. Tun ajiya kenan yana can hannun nasu.
Kawo yanzu ba a bayyana dalilan kama wannan ɗan jarida ba wanda ya rike mukamin mashawarci kan harkokin sadarwa a zamanin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu, aikin da ya ci gaba da gudanarwa a zamanin haɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, in ji lauyansa. Wanne ya ƙara da cewa ya samu ganawa da shi.
Ba a samu aka mai tambayoyi ba koko a gaya mai zargin da ake mishi, amma ana tsammanin cewa bisa wani yakiri ne da ya yi, wani rubutu da ya yi bayan an yi juyin mulki wannan, na samu na gana da shi. To bai tada wani hankalin shi ba, tunda shi a wajen shi bai da wani laifi, tunda dai hannun iko ne yake, zai taurari menene ake nan ga tuhuma da shi da shi, zai ba su amsoshin da kamata in Allah ya yarda. Hankalin shi a kwance.
A washegarin juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum ɗan jarida mai rajin kare demokaradiyya Usman Tudu, a rubutun da ya yi a shafinsa na Facebook ya nuna rashin jin daɗinsa kan wannan al'amari da kusan ke neman zama wata al'ada a wajen sojojin Nijar. Hasali ma hujjojin da suka bayar wajen kifar da gwamnati ba su da tushe, in ji shi. Abin da ya sa ake hasashen watakila wannan matsayi ne mafarin cafke shi. Gare Amadu na daga cikin 'yan jaridar da ke da damuwa akan abin da ya faru da Tudu.
Kama ɗan jarida ba abu ne mai kyau ba kuma wannan duniya da muke ciki. Kama ɗan jarida abu ne wanda ke gwada lalle ba a da niyya a girka demokradiyya, ko ko ba a da niyya a sa mutum a kare kin shi ya zan hudin iyakar bakin shi, tunda zargin da ake mishi kamar gar muke saka ba ɗan jarida tsoro. Abu ne ya hirgata da mu, to muna roƙo abun kai nisa, in ma zargin da ake mishi ne wata takwas sun wuce.
Wannan ba shi ne karan farko da wani ɗan jarida ke fuskantar fushin hukumomi tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ba. Domin ko a watannin farkon faruwar wannan al'amari, wasu mutane sanye da farin kaya sun dira gidan wata 'yar jarida mai fafutuka ta blog Samira Sabu, suka yi awon gaba da ita kafin daga bisani ta bayyana a ma'aikatar tattara bayanan sirri. Lokaci kaɗan kuma bayan haka, ministan cikin gida ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida ta ƙasa, wato Maison de la Presse. Matakin da ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida ke kallonsa tamkar wani yunƙurin rufe bakin manema labarai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.